أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم جمعة 25 لوطن ذي القعدة شكرا تدبر 1446 هجرية zan mu ci gaba da izinin Allah madaukin sarki da taimakon shi da kamawa shi cikin karatun wannan littafi mai albarka cikin fiqhun mazhabin malikiya risala ta ibnu abi zaid al-qayrawani rahimahullahu ta'ala zan mu tashi inda malam yake cewa babu karatu ne na 12 zan mu tashi inda malam yake cewa babun fi salatil khusufi baban dake bayanin sallar kishifewa sawa'un khusufish shams ko khusuful qamar wanda da Hausa ake cewa rana ta kama wata وصلاة الخسوف سنة واجبة صلاة الخسوف تكشف ورانا سنة تورتك واجبة إذا خسفت الشمس إذا رانا تكشف خرج الإمام إلى المسجد لمن زيه تزواج مسلاة فافتتها صلاة سيبود صلاة بالناس دمتاني بغير أذان ولا إقامة باكرا صلاة با إقامة ثم قرأ قراءة طويلة سنن يكرا تميس أو كما يدم غني أحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو سورة البقرة كما سورة البقرة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يركع ركوعا مي تسو نحو ذلك شيما irin wannan ruku'u mai tsawo shima inda sa tsarin sallah in kai doguwa tsayuwa to ruku'un ma yayi tsawo ba ana nihin ba tsawon ruku'in shima ya kai bakara wannan shi yasa ana ma fahimtar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam muguwa fahimta eh ha mun tsallake sirran yin ne aha sirran asirranci wancan hadisin da yake cewa annabi alayhi salatu wasalam wata ran ya tashi faftata har bakara ya bude bakara bayan tay karanta nisa'i bayan tay karanta ali imran kenan kuma bayan ya gama annabi alayhi salatu wasalam wannan surori wajen uku masu wannan tsawon kuma sai aka ce ruku'u ma kuma irin wannan surorin to wannan ba ana nihin ba tsawon daidai in wancan awa guda yi ruku'un ma awa guda a ko dai ba ya yi wannan ba tsawon zai yi yawa ta yadda ido ma sai zagwanye ba wannan ake ne ba yadda dai ruku'un yayi tsawo zai tsayuwa tayi tsawo to ruku'un ma tsawo yayi shi kuma tsawo irin nashi wanda ya dace da shi ba irin na tsayuwa ba yace sun maraka ruku'an tsawilan sannan yayi ruku'u mai tsawo na hawa zalika irin wannan summa yarfa'u ra'sahu sannan ya dago kan shi ya kulu sami Allahu liman hamidahu yace sami Allahu liman hamidahu summa yaqra'u duna qira'ati dula sannan yayi karatu wanda bai kai na farko ba kasa da karatun na farko kai ya kai bakara summa yarka'u sannan sai yayi ruku'u na hau qira'ati hisaniya irin karatun shi na abun nan na biyu nace summa yarfa'u ra'sahu sannan ya dago kan shi ya kulu sami Allahu liman hamidahu yace sami Allahu liman hamidahu summa yasjudu sajadataini sannan ya sujada guda bi tammataini cikakku summa ya qumu sannan sai ya tashi fa yaqra'u duna qira'ati allati tali zalika yayi karatun da bai kai wancan na ruku'u na biyu ba summa yarka'u na hau qira'ati sannan yayi ruku'u irin karatun shi summa yarfa'u sannan ya dago kama zakarna kamar yadda muka ambata summa yaqra'u sannan yayi karatu duna qira'atihi hazihi wanda bai kai wancan karatun ba summa yarka'u na hau zalika sannan yayi ruku'u irin wannan kenan wannan kowace raka'a ruku'u biyu da kuma tsayuwa biyu kamar yadda yake cikin sallar sufa sallar sananne yace summa yarfa'u kama zakarna sannan ya dago kamar yadda muka ambata summa yasjudu kama zakarna sannan ya sujada kamar yadda muka ambata summa ya tashahadu sannan yayi tahiyya wa yusallimu ya sallamce waliman sha'a wanda yaso an yusalli fi baitihi yayi sallah cikin gidan shi sallah khusufi yayi a gidan shi misal zalika irin wannan sifar da muka ambata faliya fa'ala yana iya aikata yace walaysa fi salatihi khusufil qamari jama'a yace cikin sallah khusufil qamar babu jami'i ita ba an jami'i kowa a gida wal yusalli nasu inda zalika afzazan idan abun ya faru na khusuful qamar to mutane kowa yayi shi daya daya kowa yayi sallar shi daya me yasa mun ga hikima a cikin sahih bukhari wa zai tana mu ita mun ga wajhul hikima da yasa salatul khusuful shamsi ake yi jami'i khusuful qamar kuma ake yi afzazan daya daya ku aha saboda dare ne shi ba a san ba lokacin da zai kama yana iya kama karhe daya ko karhe biyu a wannan lokacin a ce jama'a su huto akwai kallafawa akwai tsanantawa to sai zamana in ma kowane dare ne in a gida ne kowa zai iya tashi yayi yace wal qira'atu fiha jaharan karatu da za a yi cikin ta a bayyana ne kasairu ruku'i nawafil kamar sauraron raka'o'i na nafila yace wa laysa fi asri salatu khusufi shamsi kenan ita ta kamar kenan a bayan sallar khusufi shamsi khutba murattaba babu wata khutba wadda take jerarra wala ba asa an ya izan nas amma ba lahi ya ma mutane wa'azi ko zikirhum ya hadakar da su amma ba da sunan khutba ba babu khutba wanda ya zo cikin hadisin mun gani a Bukhari cewa ya ma mutane wa'azi ya hadakar da su amma ba khutba bace alayhi salatu wassalam yayi shi yasa babu khutba a ciki wannan shine abin da malam ya kawo akan wannan baban a takeicen takeicewa babu yana ga baban fi salatul istisqa baban dake bayanin sallar roƙon ruwa wa salatul istisqa sunnatun sallar istisqa ita roƙon ruwa sunna ce tuqamu ana tsaida ta ya kharuju laha al-imam liman zai huto mata kama ya kharuju lil idain kamar yadda yake huta zuwa sallar idi tsarin sa daya dahawatan da hantsi fa yusalli bin nas yayi salla da mutane raka'atayn raka'a guda biyu ya jahar fihi ma bil qira'a zai bayyana karatu a ciki ya qara'u ya karanta bi sabbi sima rabbikal a'la wa shamsu wa duhaha ya karanta sabbi da wa shamsi wa fi kulli raka'atin sajadatan misali ne ba dole sai su ba a cikin kowace raka'a sujada guda biyu ce wa raka'atun wahida da raka'a daya kenan ita yadda ake nafila ka kan mutun ya cakuda da wacce da ta gabata wa yatashahadu yayi tahiyya wa yusallimu ya sallame summa yastaqbilun nas sannan ya fuskanci mutane bi wajhihi da huskashi fa yajlisu jalsatan yayi zama fa izatma annan nas idan mutane suka nutsu qama sai ya tashi mutawakkin ala qausin yana mai kishin gido yana mai dogaro akan kwari aw asan ko sanda fa khataba sannan yayi khutba summa jalasa sai ya zamna summa qama sannan sai ya tashi fa khataba sai yayi khutba fa iza faraga idan ya gama istaqbala alqibla sai ya fuskanci alqibla fa hawwala rida'ahu sai juya mayahin shi yace yaj'alu ma alaman kibihil amani ala al-aysar ya sanya abinda ke tsaye ka fada shi ta dama ya koma hagum wama ala al-aysar ala al-aymani wanda ke hagum ya koma dama wala yaqlibu zalika ba juya abun zai yi ba juya su bai ciki ta koma bai ta koma waje ta koma ciki ba wannan ba ake nihi yace wal yaf'alu nasu mislahu mutane ma sauran ma musu aikata irin wannan wa huwa qa'imun yana tsaye kuma malamai sun ce wannan tafa'ul ne na cewa Allah ya juya mana hali sauya hali daga wannan hali zuwa ga ruwan sama yace summa yad'u kazalika wa huwa qa'imun yana tsaye huqudu suna zaman summa yad'u kazalika sanai addu'a bayan khutbar wannan summa yansarifu sanan sai ta yi yansarifuna su ma su tahiya su wala yukabbiru fiha babu kabbara a ciki kamar irin na idi tunda an ce irin na idi ne lokacin sa ɗaya ne kuma ka wani ya ce da kabar bari yake zuwa a komo da kabar bari irin na idi babu kabar bari a ciki wala fil khusufi haka nan cikin sallar khusufi babu kabar bari gairar takbiratul ihram banda kabara harama wal khafd da kuma kabara tashi sunkuyawa war rafa'i da dagowa kenan wajen kuma cikin ana cikin sallar kakkai kuma tunanin tunda ya ce maka irin ta idi kakkai tunanin har wajen kabara ma guda biyar idi guda shidda a na farko guda biyar banda ta tashi a na biyu a kawai ita irin da kowace sallah yace wala azanu fiha wala iqama babu kiran sallah a ciki babu iqama a ciki wannan ita ce sallah ta roƙon ruwa a takaice idda malam ya kawo ta rahimahullahu ta'ala sai babu na gaba babu ma yaf'alu bil muqtasari bil muqtadar wa fi ghasli al mayyit wa kafnihi wa tahnidihi wa hamlihi wa dafnihi baban dake bayanin kaga wani katari abinda muke cike na sahihul bukhari baban dake bayanin abinda ake aikata ma mamaci wanda ya halarto ran shi ya halarto ma'ana wanda ya kusa hutar rai wa fi ghaslil mayyit da kuma yadda ake wanke mamaci wa kafnihi da sa mishi likahani wa tahnidi da sa mishi turare na mamaci wa hamlihi da kuma abin nan daukan shi wa dafnihi da kuma binne shi wa yustahabbu istiqbalul qibla an so a fuskanci alqibla bil muhtadara da wanda ran shi ya kusa huta a zamanar da shi zaman shi ya kalli alqibla ya kalli gabas kenan mu ana wa igmaduhu kuma ana san rihi mishi ido iza qada idan ya kare idan ya rasu kenan a rihi mishi ido a shahi ido wa yulqanu la ilaha illallah inda al mauti alqana mishi fadar la ilaha illallah wajen mutuwa dan annabi mun gani cewa alayhi salatu wassalam ya ce man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al janna duk wanda karshen zancen shi ya zama la ilaha illallah ne zai shiga al janna wa in qudira in an samu iko ala an yakuna dahiran ya kasance mai tsarki ne shi wannan mara lahiya wa ma alaihi dahirun abinda yake kai na tuha ya zamana mai tsarki fa huwa ahsana abin ya hikau ya kasance yana cikin tsarki masu jiye shi su kula da tsarkake shi tuhahin da yake cike da shinhuda shi ta zama mai tsarki ba wai dan yana mara lahiya ba a bar shi cikin hutsari da kazamta da wannan ya mutu a haka na a'a yace wa yastahabu alla yaqrabuhu ha'idun, ana so mustahabi ne kada mai haila ta kusance shi, wala junubun ko mai janaba. Wa arkhasa ba'dul ulama fi qira'ati inda ra'asi surati yasin, wasu daga cikin malamai sun yi rangwame a karanta surati yasin a wajen kanshi. Wala mai kun zalika inda malikun amrun ma'mulun bihi, a wajen malik wannan ba wani abu bane da ake aiki da shi. Kenan wannan yace wasu sun so, amma wajen malik ba aiki da shi. Me yasa? Saboda hadisin bai inganta ba. Hadisin nata bai inganta ba. Yace yasin wannan qalbul qur'ani iqra'u alamautaku, yasin ita ce zuciyar alqur'ani, ku karanta ta ga mamatanku. Ibnu Habib yana cewa wasu wanda suka halarto ba wai shi mamacin ya abin nan bai ambata ba. A wajen malik amma ba sanannan abu ne ce, bal tukrahu inda qira'ati yasin aw ghayriha inda mautihi aw ba'dahu ala qabrihi. Kaga mu da muke da awan malikiya, mamacin in ya mutu aje makabarta ana karanta mishi wani abu, ana karanta wasu abubuwa. Mu saurara mu ji sharhin risala fawakihud dawani, abin da yake ce Allah mishi rahama. Kaga shi ma ta a wajen malik karanta yasin kin nan ba sananne bane. To mai sharhi sai ya ƙara bayani ce, bal tukrahu inda qira'ati yasin, bar ma makruhi ne a karanta mishi yasin. Dan hadisin bai inganta. Malik wai kowa taharri da dika cikin amsar hadisai. Yace au gairi ha, ko ma watanta ba ma yasin ba, inda mauti wajen mutuwa shi, au ba'da hu ko bayan shi, au ala kabri ko kuma akan kabarin shi, azo kabarin shi ana karanta mishi wani abu, shi ma makruhi ne a malikiya ba a so. Ibnu Arfa da wani su cikin malaman malikiya suka ce, wa mahallul karaha inda malikun fi tilkal hala in fu'ilat ala wajhi sunniya, ayi shi a wajen cewa sunna ta umarce ku wannan ba za a yi ba. Dan saboda Annabi alayhi salatu wasallam bai wada ba, hadisin bai inganta ba, shi yasa Malik bai tahi ba akai. Kenan kaga wanda ake cewa ya Abdullah ya amatallah qul la ilaha idza sa'alakal malakani, idan malaika guda biyu tambaye ka kace kaza kace kaza, abun ba babu shi bane, akwai shi a hadisi ne maudu'i, na taba karanta shi. Maudu'in hadisi ne cewa ban Allah kace kaza kace kaza. Kai da nan an da madaukin sarki ya ce ma Annabin shi alayhi salatu wasallam, anta bi musmain man fil qubur, kai ma aikin Allah ba zaka har abada ba zaka iya jiyar da wanda ke cikin kabari ba, ya zaka fada ya ji ko ka hadi bai ji, tsakanin ku dai ka hadin ma ayin kallo suna ji amma shi bai ya ji ba. Annabi alayhi salatu wasallam kanshi Allah ya ce ba zaka sanar da su, ba zaka jiyar da su ba abinda ake abinga abinda ake. Yace wala ba asabil buka'i, babu lahi da yan kuka, bidumu'i da hawaye, hina izin a wannan lokacin. Kenan hawaye a wannan lokacin ba kuka bane a daga murya. Duka wannan yana ciki wanda na karatun Qur'anin da sauran su duka ba abun nan ba. Kamar yadda fa Annabi alayhi salatu wassalam ya faɗa cewa kura guda biyu idan sun kasance suna da yunwa aka sake su cikin garke na tumaki, ba su hibanna ba ga malami idan ya ne neman duniya da addinin shi, ba su hiba kuma muna shaida akan wannan a wannan zamanin namu. Duka wannan abubuwan da malamai suke kirkirwa a mushi fida'u, a sabke mushi Qur'ani, a mushi kaza, kaka yi tunanin ba sani ba. Wallahi sun sani cewa shirme ne, sun sani kyar, sun sani muna tare da su, mun san abin da suke wada, sun sani. Babu wanda bai sani ba cikin manyan malaman nan, sun yi karatu wa dukkan littattafan nan, sun karanta ba sun wuce wannan magana ba, sun wuce ta gashi nan gurin kyarara cewa wala mai kun zalika inda maliku amrun ma'mulun bihi, ba zancan a karanta mishi Qur'ani ya amhani, sai dai daya dan shi da wanda yake jikan shi ne, da wanda yake daga jikin shi ne, wannan sauran ibada zai mishi da sarka da karatun Qur'ani da sabka duka zai mishi ladan ya tarda shi, yayi da kyakkyawan niyya cewa ladan ya tarda dan shi wannan zai. Amma wani daga hura haka ya mushi wannan babu wannan magana. Imam al-Qurtubi ya kawo a cikin wannan littafin nashi wannan ahkamul mauta, at-tazkira fi ahkamul fi ahwalul mauta wa umurul akhirah wa husnul ta'azzi, yace babu lahi kuma da kyakkyawar ta'aziyya. Matsala an maida abun ne sana'a, shi yasa inda aka maida shi sana'a kuma yaki da abun ba karamin jihadi bane, ba karamin jihadi bane. Yanzu ba mun ga Abdullahi ibn Ubay ibn Sulul ba ya san gaskiyar ba, gashi har a ƙarshe yana ce a bashi riga Annabi, abun ne shi da ita, kaga yake nuna ya san cewa addinin gaskiya ne na Annabi. Amma me ya hana shi amsa? Ya ci karo da maslahar shi, duk abin da zai ci karo da maslahar dan adam aka ce ka yake shi ba karamin jihadi bane aka dora maka.
a juya shi
eh wannan bai da lahi husnul fa'al ne kyakkyawan fata kamar da muka san ya likahwani da san ya mutu a cikin ihramin shi da wannan shi baban shi bai da lahi yace wa husnul ta'zi da kyakkyawan ta'ziya wa tasabbur ajmalu amma yin hakuri shi yahi da babu lahi ai hazub da hawayen amma yin hakuri shi yahi liman istata'a ga wanda ya iya wa yunha anu sirahu wa niyaha an hana gami da karaji da kukan mutuwa da daga murya walaysa fi ghuslil mayit haddun a wajen wanke mamaci babu wata iyaka walakin yunqa sai dai za a tsabtace shi wa ghasal witran a mushi wanka wutiri mara yace bima'in da ruwa wa sidirin da magariya wa yaj'alu fil akhir kafura kenan zai a ce da wannan sabuli saboda su wancan lokacin magariya ce sabulin su wa yaj'alu fil akhir kafura a cikin na karshe a sa tararan kafur mun ganshi a hadisi wa tustaru auratuhu asritrica al aurashi wala tuqallamu azfaru ba a yanke mishi faratunan shi wala yuhulqu sha'ruhu ba a aske mishi gashin shi yace wa yusar badruhu asarar rafiqan kuma za a tatse cikin shi tatsewa kadan kadan da hankali a rika matsa cikin shi kadan kadan inda wata kazamta za ta huta ba sai an mishi likahani ba ta huta yace in gudi audu as-salati fazana a wajen wankan idan an mishi arwalla irin ta sallah abu ne mai kyau walaysa bi wajibin ba wajibi bane yace wa yuqlabu li janbihi fil ghusli ahsana ajuya shi zuwa ga tsagen shi a wajen wanka shi yahi kyau wa in ujlisa kenai kwanta kwancin da yana kwanci a tsagen shi guda yace wa in ujlisa idan ku an zamanar da shi fazalika wasu duka wannan abu ne mai yalwa ma'ana ko wannan yayi babu wani matsala yadda dai su masu wanka za su ji dadi wala ba asabi gisal ahadu zawjain sahibahu babu lahi daya daga cikin ma'aurata bi ya wanke dan uwan shi min gairi darura ko da babu darura ko ba darura yace shi zai wanke matar shi babu lahi ga wannan kamar yadda hadisin ya tabbata annabi alayhi salatu wasalam da aisha sun yi gurin wannan yace wal mar'atu tamutu fi safari mace idan ta mutu a cikin bulaguro la nisa ama aha babu mata tare a ciki bulaguro ne za a yi dukkan cikin maza ne mace da ɗaya ce kuma ta mutu musu a tsakiyar daji yace wala maharamin kuma babu muharramin ta minar rijali cikin maza fal yumammim rajulun wajhaha wa kaffaha a samu namiji ɗaya mata taimama huskarta da tafufukanta ba za a mata wanka ba dan dukkan su ba manisantanta ne ba makusancinta a ciki da makusancinta sai mata wanka tare da suturarta walau kana almayit rajulan da a ce mamacin namiji ne ya ai bulaguro cikin taron mata ya mutu musu a cikin daji shi ma wannan yamma man nisa'u wajhahu wa dai matan sai su mushi taimama a huskar shi da abin nan din shi da hannuwan shi ilal mirfaqain zuwa ga murafiki zuwa guyuwar hannu illam yakum ma'ahunna rajulun idan babu namiji tare da su inda namiji tare da su wannan an san shi zai mishi wanka yace yugasilhu zai mishi wanka wala mar'atan min maharibi kuma babu mace daga cikin muharraman shi kamar yaye shi ko kanwar shi ko ma'aihiyar shi fa in kanat imra'a min maharimihi in an samu mace daga cikin muharraman shi ko kanwar shi ko yaye shi gassalatu sai ta yi mishi wanka wasatarat awratuhu tasitirta ala awrashi kenan ta mishi wanka amma ita ma zamana da karamin da gajeran wanda shi zai ta mishi wanka masala wa in kana ma'al mayitati idan ya kasance tare da matar ta zu muharramin akwai namiji muharrami macen da ta mutu ita ma kamar shi akwai kananta ko yanta ko makamancin shi gassalaha sai ya mata wanka min fauki saubin ta saman tuha shi kuma saman tuha zai mata wanka yastur jami'a jasadiha wanda zai suturce dukkan jikinta ya mata wanka amma da kayan ta gaba daya yace wa yustahabbu an yukafanal mayit an so amma mamaci likahani fi wutirin cikin wutiri salasatu aswabin tuha guda uku mun ganshi yanzu a Bukhari au khamsatin ko kuma biyar au sab'atin ko bakwai ba a karawa akan haka ga magana mafi inganci yace wa maju ila lahu min uzratin wa qamisin abinda aka sanya mishi na gabto da riga wa imamatin da rawani yace fazalika masu wun fi adadil aswabi wannan za a lissafa shi cikin adadin tuhahin da aka mishi alwitir wanda yake wutirin kaga yanzu mu ga magana a cikin Bukhari kamar yadda muke faɗa kullun hadisi da fiqh ba su rabuwa duk wanda ya raba zai ta kawo su ulfama a cikin addini hadisin annabi alayhi salatu wa sallam yasa dan in mutum mujarradin fiqhun yayi zalla ta malikiya ko ta ma wani mazhabi zai rika ganin masu hadisi suna kawo wani gyara suna hudda wasu abubuwan da basu inganta bai rika ganin cewa adawa ce ake da fiqhun nan yana ga cewa adawa ce su malikin za su mai risala su mai kaza amma gyara su kuma magabata ƴan uwansu suka yi gyara in kuma ya kasance ya takaita akan hadisi ne kadai dama dama ma mai fiqhun in akan hadisi kadai ya karanta bai san fiqh ba to bannar da zai kawo shi kuma tahima ta wanda ya takaita kan fiqh zai ta kawo su ulfaham cikin addini kenan kaga yanzu abinda muka gani a sharhin Ibn Hajar da Ibn al-Mulaqin cewa duna kamisin wala imama min gair kamisin wala imama taujihin magana cikin hadisin wanda suka dauka cewa kwata kwata kore abin ne gaba daya Ibn Hajar yace cewa shi yahi inganci gashi shi mai risala ya tafi akai dan malamin hadisi ne shi ma wa kad kufina annabi sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin bidun sahuliya amma annabi alaihi salatu wassalam likahuni cikin tuha guda uku farare wanda suke na abduga kaga hadisin na bukhari udrija fiha idrajan sallallahu alaihi wasallam wanda a ciki aka lullube shi lullubewa gaba daya yace wala ba sa an yuqammasul mayitu babu lahi amma mamaci riga wa yu'ammamu amsharawani yace wayan bagi an yuhannadu ya kamata a sa mishi tarare yace wa yaj'alul hanud baina akfanihi a sanya tararen nan alhanud mun hada cewa alhanud tarare ne wanda ake gami ne an gama da kaza da kaza da kaza sai a sama mamaci ba wani tarare bane guda mai suna alhanud tarare ne gami ne wanda ake suke gama shi a sama mamaci yace wa yaj'alu a sanya baina akfanihi tsakanin likahanin likahanin ma tsakanin su din an sa likahani guda sai a haihi sai an dauko wani ma an sa haihi a haihi sa tararen nan wa fi jasadihi da cikin gangar jikin shi a sa tararen nan wa mawadau isu wa mawadi usujud minhu da guraren sujada shi da huska shi inda yake sujada da hanci da hannuwan shi da tafuka da guyoyi yace malam Allah musharamu alayhi gassalu shahidi fil mu'taraki ba a kashe ba a yin wanka ga shahidi wanda aka kashe a fagen yaki yace fil mu'taraki dan kan mu dauki shahidin da ya mutu a cikin ciwon ciki da macen da ta mutu a cikin naƙuda duka an ce shahidai ne duka an ce shahidai ne to wannan ba za a ce ba har su ma ba za a musu a su wannan kananan shahidai ne babban shahidi na yaki shine ba a ma wanka wala yusalla alaihi ba a yi mishi sallah wa yirfanu bi siyabihi za a binne shi da tafashi yace wa yusalla ala qatil nafsihi ana sallah ga wanda ya kashe kanshi wa yusalla ala man qatala wanda saboda ba kahuri bane amma kara mafi inganci ba ka bai kahurta ba dan ya kashe kanshi yace wa yusalla ala man qatalahul imamu fi haddin aw qawdin ana sallah ga wanda liman ya kashe shi cikin haddi ma'ana ya mutu akan haddin yayi mazinaci ne mai aure aka gehe shi aka mishi rajamu to za a mishi sallal gawa ba za a ce ba za a mishi ba dan annabi mun gani cewa alayhi salatu wasalam umara ya ce ya zakkama mazinaciya sallah yace tayi tuban da an hada ta ga yan madina ta wadatar da kowa aw qawdin ko kuma ramuwa sakayya wanda ya buge wani shi ma aka zo a ce a rama aka je wajen ramawa yan mutu shine qawdin to shi ma za a mishi sallah wala yusalla alaihi al-imam amma ba imam zai mishi ba saboda zajiran lahu wa ta'dibal liman ba'dahu saboda tsawatarwa ga wanda suke baya su ga cewa liman ma imam ma bai mishi sallah ba liman na kirki kawai wasu aka ba suka je suka mishi yace wala yutba'ul mawit bi majmari ba za a bi mamaci ba da abun nan da garwashi kamar da jahiliya suke yi malai yace wal mashi amama da janaza afdalu yin tahiyya gaban janaza shi yahi dan mas'ala ce wanda take ta cikin mukhtalaful hadis a ji gaban gaban janaza ko bayan janaza mas'ala ce ta sabani cikin abun nan ilimin hadisi waj'alul mayyit fi qabrihi ala shiqihi al-ayman za a sanya mamaci a cikin kabarin shi a tsagin shi na dama wa yunsabu alaihi al-labinu kuma za a zuba mishi abun nan bulo a sanya bulo daga nan a sa bulo daga nan kan wani karanta wa yunsabu alaihi al-labanu wanda ya kawo su ulfaham a zuba a kwarara mishi nono yake ta kwarara ma mamata nono in sun rasu a makabar to lokacin da za a sa abun mace cikin kabari to wace irin addu'a ce ake ko kuma kalmar shahada ne ake a bismillahi wa ala millati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ya inganta za a fada saboda ana akwai na ta wagu kissa wani malami wanda ya karanta wannan ya fahimce shi wa yusabu alaihi labanu ana kwarara ma mamacin nono sai ya zama shi ne liman kin gari duk inda aka yi mutuwa an anje je da kwariya uku ta nono a kwarara cikin makabartar sai aka yi bakon malami ya ce mishi ya zuba ta farko ya tsaida ke ce ta isa shi ma ya usulubi na hikima dan anan bai ce mishi a tsaya bai inganta ba menene hakanan a sai ya ce mishi malam ta isa gudan sai da aka koma wura ya ce mishi menene dalilin ka meye hujja ya ce gashi a risala an ce wayin sabu alaihi laban a kwarara mishi nono a ciki ya ce a ba laban bane labinu gulo ake nihi birgi a sa a kewaye don kai zubo daga nan kaga ya fahimta mara duk ce cikin jama'a ya hana shi wai kulu hina izin
anan gurin sai yace Allahumma inna sahibana qad nazala bika, ya Allah wannan mutunan namu ya sabko gare ka, wa khallafa dunya wara azharihi, ya bar duniya bayan bayan shi, waftaqara ila ma indaka, ya buƙaci abin da ke wajenka. Allahumma sabbit inda almas'alati mantiqu, Allahumma sabbit mantiqahu inda almas'ala, ya Allah ka tabbatar da furucin shi wajen tambaya ta mala'iku. Wala tawtalihi fi qabri, kada ka jarrabe shi a kabarin shi, bima la daqata lahu, da abinda bayya da iko. Wa alhiquhu bi nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka gama shi da annabi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yace wa yukrahu albina, wani addu'a ta kawo amma ta inganta ita cewa da muka wada bismillah wa ala millati rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma wa ala sunnati rasulullah, duka yazo. Wa yukrahu albina wa ala alquburi, an ki yin gini akan kabari, wani ya mutu kuma kabarin a gina shi daga waje. Wa tajsisu hada, sanya suminti a sa mishi wannan da suminti. Wa la yughsalu almayyitu abahu alkafir, ga maganan nan musulmi ba zai binne, ba zai yi wanka ga ma'aihin shi kafuri ba, ba zai mishi. Mun ga mas'ala a Bukhari yanzu, yace wala yudkhiluhu qabrahu, ba zai shigar da shi cikin kabarin ba, illa an yakhafa an yudi'a, sai in ya ji tsoron zai tozarta. Fal yuwarihi, anan gurin sai ya binne shi. Kaga binnewa kawai irin ta komai komai, ko dabba ce sai ka binne, in ka ji tsoron zai ta cutar da warinta, ya cutar da kai. To irin wannan ce zaka mishi, ba ta darajata ba irin ta musulunci. Mun gani a Bukhari yanzu, yace wallahadu ahabbu ila ahli al-ilmi, yin lahadi shi yahi soyuwa a wajen malamai, kamar yadda annabi yake cewa allahadu lana wa shiqqu li ghayrina, kenan su ɗan Madina. Me da shiqqi, gami da shiq tsagi, wa huwa an yi hufarin limayit, zai fassara mana shi lahadi kin shine ayi rami ga mamaci ta hatal jurfi, kalkashin rami, fi haidi qiblatul qabr, a cikin kalka ramin abin nan kabari, katanga ta alqibla ta kabari. Wa zalika in kanat turba suluba, idan ya ka wannan ko zai yi ne, idan tilbaya gurin ta kasance mai tauri ce, la ta tahayyir batta zagwanyewa, kenan in ya zamana, wala ta taqaddau batta yankewa, kenan ya kasance kasa tsa. Lahadikin ne ya fassara mana, lahadi shine bayan an yi rami haka, kuma daga alqibla katangar dake kallon alqibla ta nan wajen, sai ayi rami ayi rami, sai a soka shi haka. Abin da yasa yahi dan, saboda wanda zai kasance namun daji masalan da zasu tona, baza su tar da mamacin ba, suna tona kai tsaye. Shi kuma shiku wanda tsagawa ce, suna tona kai tsaye, mamacin suke tar da. Shi yasa yace wa kazalika fu'ila bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, haka aka aikata ma annabi alaihi salatu wassalam, wannan aka mishi shine lahadu. Dan kamar yadda muka gani, yace annabi alaihi salatu wassalam, allahadu lana wa shiqu li ghayrina, lahadu namu ne, shiqu na wani mu ne. Nan zan mu takaita dan saboda fa'ida wacin abin da muka faɗa daidai, Allah ba mu ladan shi na kuskure, Allah mana gafara. Wannan ba fiqhul muqaran ba muke karanta, muna cikin malikiya, kamar yadda kullum muke abin da muke karanta. Fiqhu mataki mataki ne, ka karanci fiqhu na mazhabanka, fiqhu na wani mazhabin daban, sannan kuma fiqhul muqaran, wanda in Allah ya kai mu zan mu karanta al-Mughni na Ibn Qudama, Allah mashi rahama, ko kuma al-Ijma na al-Imam Ibn al-Munzir, Allah mashi rahama. Anan ne za a yi zuba kolin bayanai da hujjoji na kowane mazhabin, da kuma bayanin wanne yake inganci, da kuma bai. Amma anan gurin ana magana na malikiya, muka ce mu tsaya mu shiga wannan baban, da wannan sai mu zuga kharijul mawdu, sai mu fita da cikin abin da muke akan shi. Amma wannan kin in Allah ya sa muna cikin masu rai duk lokacin da zan mu kai gare shi. A wannan kuma shari'a bata iyakance ba, yadda zai yi wanda ya dace da kasarsu, wanda zai ba da dama dai ya hilhewa, da kuma ba ma mamaci kariya ya kawar shi, duk abin da shari'a ta bar shi mutlaqan ba a kayyadewa. Wannan su zai duba su ga wanda yayi maslaha ga kasar da suke tare da ita. Ya gulguje fa'ida wadda na su karanto su duka, da wanda na huddo na yau gaba ɗayan su a gaba, kuma sai zamana guda in muka yi karanta fa'ida guda, in muna cikin masu rai mun kare da shi wannan littafin. A ciki akwai fa'ida ta wannan al-Imam Sibawayhi, Allah mashi rahama, wannan magabata Allah masa rahama, duka muna karanto tarihin su ne ba dan koyi ba, saboda ƙara ma muhimma da ƙwazo da sanin yadda suka rayu, mu'amalar su da ilimi, da saboda duk sana'ar da kake ciki ka san wanda suke gabace ka, suka rigaye ka a cikin ta yaya suka yi.
shine amfanin karanta sirar su da kuma sanin yadda suke ciki. Dan kokarin da kake zaka san cewa ba komai kake ba, kuma wanda kasala in ta zo maka wannan sai zaman allura ce ta karin wannan suke kuzari. Abu Ali al-Farisi Allah mashi rahama ya bada labari yake cewa tazawwaji sibawai bil basra bi jariya, sibawai a basra ya auri wata budurwa ashiqatu wadda tayi tsananin san shi, wanda san ya kai matsayin al-ishku, mataki mataki ne ya kai matsayin al-ishku. Wa huwa qad bana aqada kitabahu, yace hakika huwa qad bana aqada kitabahu, ya kulla wannan kullun littahin shi, ya kulla cewa zai littahi har ya fara, wa sannafa awailu abwabihi, ya wallafa farko-farkon babi na littahin. Wa hiya fi juzaratihi wa qida'i juludihi, yana cikin ciccire takardun da kuma ciccire taho wannan da suke yi hatoci, wa khiraqin da takardu, wa shiqaf wa asqaf bidin da kuma takarru harare da ake na rubuta littahin. Falam yakun yuqbilu ala jariya, ya kasance bayan auren wannan yarinya ita ta matsa, mun taba karanta kissa da wata daura da muka yi a wani karatu da muka yi a masallacin Kanya, ita ta nuna tsananin san shi, ita ta matsa sai da ya aure ta. Falam yakun yuqbilu ala jariya, bai kasance ba yana fuskantar wannan yarinya, wala yastajilu biha, bai shagalta da ita ba, ita kuma ta shagalta kai mashgufa bi hubbi, tana tsananin san shi so na karshe a shagaf. Walam yakun kamar yadda kada shagafa ha hubba, shagaf shine marhala ta karshe, shi yasa Allah siffanta waccan maccanta da take son Annabi Yusuf da shagaf. In mutun ya san matakayyan abun daga fadin lafazin ya san me ake nihi, ba dai bane da kawai wanda shi kawai jin dai kawai abun yake ji an ce so ne, a shagaf ya kai matsayin da har rijiya ya ta fada akan shi, shine wanda kai a shagaf. Shi yasa waccan matar ta wannan da Allah siffanta shi ta sarki, da Allah siffanta shi kada shagafa hu ba, mi ya faru har hannun su suka yayyanke da ita a ciki akan ba tare ba ma da sun ji, kaga yadda matakin ya kai. Shine na karshe. Walam yakun yashghuluhu ghayran nazr wa sihr wal kutub, ba abin da ya shagaltar da shi banda nazari da littattafan shi da rishin barci da karatu. Fatasarar da sad khurujahu, sai ta dakaci fitar shi zuwa ga kasuwa cikin wasu bukatun shi, ya ji so wasu bukatun shi, sai ta dauko wani wannan na wuta, garwashi na wuta ta kunna ma da tattawan, sai da suka kone gaba daya. Sibayahi ya koma ya leka da tattawan shi gaba daya, sun koma kura. Fagushi alaihi asfan, sai da ya su ma'ana. Falamma afaka, yayin da ya halhato fadallaka, sai ya sake ta ko kusan ta tabe yi ba. Sun mabtana da kitabu ba'da zalika saniya, sannan ya koma ya fara wannan littafi nashi na harko alkitabu lisibawai, wanda muka sani na nahawu, wanda da an ce alkitabu shi ake ni, shine wannan allobar ta haukan shi ta kona shi, wannan yin nabiyin ne muka samu. Qala Abu Ali yake cewa wa zahaba minhu ilmun kabirun akhazahu ala al-khalil fi ma taraka lahu, wannan littafin nashi da ta kona ilimi ji yawa muka rasa, ilmin mukan da ya amso daga Khalil ibn Ahmad al-Farahidi babban malamin shi, yace wa inna lillahi ala zalika, mu musiba ce a gare mu ba karama ba. Kaga dalilin armin wannan yarinya an rasa ilimi mai yawa a cikin baban luga, kuma shi bukata ita bukata ita ta rasa, mu mun rasa, ita ba ta samu mijin ba ilimin kuma ta yi sababin an watsa shi. Shi kan sha Allah jikan wannan tarihin malam mai risala ta taba karanta, Allah mashi rahama da jin kai, an taba ba da tarihin shi cewa na taba karanta, yana daga cikin malaman da Allah ya ma ni'ima, mawadaci ne mai hali, kuma ga ilimi na da'awa, ga littattafai da wallafe-wallafe, amma Allah ya jarrabe shi da muguwan mace. Wannan littafi ne fa'ida ta gaba, al-ulama allazina lam yatajawazu sinnal ashid, malaman da basu wuce, malamai magabata ne, sun cika duniya da littattafai, suka bar duniya da asar nasu na littattafai da rubuce-rubuce, amma ko shekara basu, suna cikin samari suka rasu. Malamai ne ya hada kawai wannan littafin a kansu, al-ulama allazina lam yatajawazu sinnal ashid, daga 15 zuwa 40, kuma an kalle ka littattafan su sun cika duniya. Wannan na farko az-za'farani ya rasu yana matashi, Ahmad ibn Marzuq ibn Abdullah ibn Za'farani sunan shi. Ibn Rajab yake cewa al-muhaddisu abul ma'ali sami al-kasira, ya ji ilimi mai yawa, wa talaba bi nafsihi, yayi neman ilimi da kanshi, yayi rubuce-rubuce da hannun shi. Abu Ali al-Bardani yace himma shi kawai shine tattara hadisai da neman shi, ya haddasa bi yasir, ya bada wasu hadisai, an binne shi a babu harb, wa kana shaban, yace yana matashi ya rasu. Aqil ibn Abil Wafa ya rasu yana dan 29 30 ba daya, Aqil ibn Abu Ali ibn al-Wafa walad Abi al-Wafa ibn Aqil al-Hanbali mai littafin al-Funun malamin shi ma'ayin shi yace mata waladi Aqil dana Aqil ya rasu wa kana qad tafaqaha ya kwashi ilimin fiqh wa nazara yayi munazara wa jama'a adaban hasanan ya tattara ilimin adabi mai yawa ibn Rajab yake cewa kana gayatun fil husni karshe ne wajen kyautata ilimi wa kana shaban ya kasance sarmayi ne fahama mai tsananin fahimta za haddin hasanin ga kyan rubutu yace wa kana faqihan fadilan malamin fiqh ne mai farala yana fahimtar ma'anoni masu yawa yana fadan waƙe nan da nan wa kana yashadu majlisul hakam wa yahdurul malakib lakin mata shaban ya rusu yana matashi yana sarmayi ya rusu 30 ba daya Allah mashi rahama da jin kai ibnu barhan shi ma yana daga cikin wanda suka rusu suna matasa ya rusu yana dan shekara 40 ba daya dan saboda daga 15 har zuwa 40 shi yake cewa kawai sarmayi annashadi shi ma haka nan ya mutu yana sarmayi ibnu qawam sunna wannan da muke karanta sahih bukhari sharhin shi wanda muna yau ne mu fito da shi ba yana dan 26 ya rasu wanda ya rasu ma'aihin shi ya ci gaba da sharhin sahih bukhari da sahih muslim ya ida sa shine aka yi sani da ibnu qawam sunna sunan shi yace sara imamun fil lugha wal ulumi hatta ma kana ma ya taqaddamu kabiru ahadin fil fasaha wal bayan waz zaka ya kasance ba wanda ke shiga gaban shi wajen fasaha da bayani da kaihun fahimta baban shi yana fifita shi akan shi cikin lugha baban shi qawam sunna sananne ne rubuce-rubuce sun cika duniya amma baban shi kan shi ta yake wannan danawa ya hinu lugha wajaryanul lisani da kuma kan halshi yayi shibta ta sahih sharhin sahihul bukhari da muslim sharhin nan sahihul bukhari da muslim da ya fara akan shi ne yake bada wala hu tasanifun kaseera yana da wallafa masu yawa da karancin shekarun shi ya rasu a garin Hamzan yana dan shekara 26 kuma baban shi sosai yayi bakin ciki akan rasuwar shi mun karanta kissar shi Allah mashi rahama da jin kai to wannan kawai abin da yake gaya mana malamai jingim ga su magabatan mu wanda suka cika duniya da rubuce-rubuce a takaice kowani ta'arifin kowani malamin bai wuce safha ɗaya ba suna da yawa wanda gaba ɗayan su suna matasa suna samari suka rasu har zawwa wanda suke na zamani suna kusa da zamanin mu gab sun bar duniya suna dan gashi na ƙarshe da ya kawo shine Adwaish yanda ya rasu shekara ta 1409 Hijriya ka gani bai wuce ba shekara nawa ma shekara 30 da wani abu ne da rasuwa shi ma rasu na dan shekara 36 amma kuma ga rubuce-rubuce masu yawa haka nan Fali Ali Mahadi ya rasu yana dan shekara 40 daidai kenan ya ƙare shekarun sarmantaka zai shiga ta alkuhula ya bar duniya ba raban yayi ta na zama takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara.